Yanzu dai kimanin makonni biyu kenan babu hasken wutar lantarki a daukacin yankin na arewacin Najeriya, birni da karkara. Da farko dai kamfanin samar da lantarki na kasar wato TCN ya ce bai iya gano musabbabin wannan matsala ba, amma daga bisani mahukuntan kamfanin sun ce wasu ƴan ta'adda ne suka lalata layukan da ke kawo lantarkin zuwa arewa daga yankin kudancin kasar a tsakiyar wasu dazuka na jihar Benue. Yanzu haka dai manya da ƙananan ƴan kasuwa musamman masu masana'antu a dukkanin jihohin arewa na Najeriya na ci gaba da kirga asara da kuma dakatar da ma'aikata saboda rashin lantarki. Alhaji Sani Husaini Birnin Kudu memba ne a kwamitin koli na ƙungiyar masu masana'antu ta Najeriya wato MAN.
Asarar da aka yi ta rashin aikin yi na yau da gobe da wanda kamfanuka suka yi da ƴan kasuwa za a ƙiyasta shi da kusan naira biliyan 200 zuwa biliyan 500 a ɗan wani tsakanin. A tabbata idan an ci gaba da haka nan da wata ɗaya to magana ake yi na za a yi asara ta sama da triliyan ɗaya.
Sai dai mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya sanata Barau Jibril ya ce shugabancin majalisar na aiki tare da fadar shugaban Najeriya ta hannun mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan al'amuran tsaro domin magance wannan ƙalubale.
Abin da ya faru saboda 'yan ta'adda wato irin masu ikirarin cewar suna tsaye akan addinin musulunci su suka je suka fasa wannan wato irin abin da ake cewa towa din nan wato turakun wuta cikin daji ta inda ake ɗauko ta a kawunan arewa. Wannan abu ne mara daɗi, to amma tuni shugaban ƙasa ya ba da izini kan cewar abu a shawo wannan matsala wanda shi malam Nuwar Bado NSA yake ta ƙoƙarin yadda zai bi don ya warware wannan lamari. Sai an je da sojoji, sai an je da shiri mai kyau, abu ne wanda ya shafi tsaro, to shi sa ake kafa-kafa wajen yin bayanin ma abin da ake son a yi akai. Amma ba wai matsala ba ce ta gyara, matsala ce ta gyara amma ba ita ce ba matsala ba, ta yana za a je gun a yi gyaran tunda waje ne wanda mutanen suka yi sansani a gun. To wannan dai da ba mai so a fito ma a yi faɗa abin ba tunda abu ne wanda ya shafi tsaro, to amma dole ne tunda mutane suna son samu wato bayani akan abin da ke faruwa.
Tun ba yanzu ba masana harkokin tsaro ke ankarar da mahukuntan Najeriya domin daƙile ayyukan 'yan ta'adda da ke dazukan ƙasar.
Yadda za a kawo nasara a harkokin tsaro da kuma yadda za a kawo nasara a harkokin wutar lantarki, lalle a yi forest marshal, wato jami'an tsaro masu kula da dazuzzuka da ake da su a faɗin Najeriya, kuma a musu training kala between forest da thick forest, wato daji mai sahara da daji mai kwazazzabo. Shine kuma lalle za a iya maganin laifuffukan da suke faruwa a dazuzzukan Najeriya, wato wutar lantarki za ta samu ba tare da 'yan ta'adda suna kawo mata cikas ba, saboda laifuffukan da yake faruwa kashi 75 cikin 100 a daji ake aikata su, kuma in an gama ma dajin ake komawa.
Detective Awal Bala kenan guda cikin masana da ke sharhi a kan harkokin tsaro a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.